Jimana, Jimana, see our guys, see our guys.
Tabu Hankali, Kaweni Yaruzua, Kaweni Yaruzua, Wankawane Saroni Yarua, Saroni Yarua.
Abu na farko tarbiyar ki da banne bugu da kari ko mai cin zarafi baya taba ganin irin na halittan ki a danne ko zaki so bugo min in na tafi ga lambata ni ne BOC gatar mama samu surkuwa na gari kuwa fatar baba biyar kyan fuska na biyo gani nan dai daga jeren wando ko never mind ana haka shan iska na fito dream about me a cikin daren zando so domin ki dan aramun kunnuwanki mu yi hira har mu shirya batun suwanki saboda mu sadu a wani wuri na musamman in bai hade miki ba kansu sani zamu bar nan ga gaskiyar maganar tun da na roko ki har nan
yarinya yarinya ta yarinya oh yarinya 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 be my baby
don't make it too hard to blend. Let's do the do then. I gotta tell you this. You the truest to me.
Yeah, yeah.